Mai sauraro, sunana Yusuf Nagabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba bakwai karkashin mai shari'a Usman Abba, inda a daidai wannan lokaci ake samun fara sauraron shaida ta uku a kunshin wata shari'a wadda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da wani mutum mai suna Felix Abba, mazaunin unguwar Badawa, wanda ake zarginsa da laifin fashi da makami da kuma kisan kai. Kunshin zargin ya bayyana cewar tun a ranar 16 ga watan 4 na shekarar 2017, wannan mutum mai suna Felix Abba ya ɗauki wani mutum mai suna Sani Abubakar da zumar cewar zai koya masa mota. Daga ƙarshe kuma an yi zargin cewar ya sa bindiga ya harbe shi a ka, inda ya kashe shi, ya kuma gudu da motarsa zuwa jihar Anambra. Kunshin zargin kuma ya bayyana cewar a ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2019, shi wannan mutum mai suna Felix Abba ya dawo wajen 'yan sanda a nan Kano, ya gaya musu cewar yana yawan yin mafarke-mafarke sakamakon kashe wani mutum da ya yi, ya kuma gudu da motarsa. Sai dai bayan gama bincike an zo kotu ya musanta wannan zargin, kuma kamar yadda na faɗa tuni masu gabatar da ƙara sun gabatar da shaidu guda biyu, a yau kuma ake sa ran jin shaida na uku a daidai wannan lokaci. Kotun kuma tuni ta zauna ana jira a kira ita wannan shari'a. Zan sake dawowa domin jin takamaimai abin da ya faru a ita wannan kotun. Yusuf Madaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Miller Road.